أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة أكو دوات ربيع الآخر شكرا تا دبو لدليه لدى هدو هجرية wanda ya dace da 28 da watan 10 shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mu mai albarka shine as-sunan na al-imam abi daud rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 32 kuma muna cikin kitabu tahara wanda yau insha Allah ta'ala imam kai zan mu kai karshen shi kitabu tahara sai zan mu tashi cikin kitabu tahara babu na 139 wanda malam Allah mushi rahama yake cewa babul azza yusibu zaila baban da ke bayanin kazamta ta samu geza ta tuha kazamta ta same ta hadisi zan mu tashi na 379 al imam abu daud as-sijistani rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathana abdullah ibn maslama am malik am muhammad ibn umar ibn amr ibn hazam am muhammad ibn ibrahim am ummu waladin li ibrahim ibn abdurrahman ibn auf annaha sa'alat Umma Salma ita wannan ummu waladakin ta tambaye ummu Salma matar Annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai take cewa inni mar'atun udilu zaili ni mace ce wadda nake tsawaita geza ta geza karshen tuha can na karshe shi ake ce mai geza to wannan geza tace ina jan shi yayi tsawo har kasa wa amshi fil makanil kazir kuma ina tahiya a cikin guri wanda yake mai datti ina bin titi wanda titi ko ba a rasa kazamta faqalat ummu salama sai ummu salama take ce mata qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idhiruhuma ba'du abin da yazo bayan shi yana tsarkake shi in kika ja gurin da kika ja na kazamta gurin da kika je guri mai tsarki ya tsarkake shi amma nan gurin kazamta wanda ta kasance ba danya ba dan ta nasa geza cikin bawali ko cikin bayan gari gashi kyarara ana ganin shi ba za a ce ba wannan abin da ya biyo bayan shi ya tsarkake shi ba wannan ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ni kamar yadda Khattabi yayi nuni al-Imam al-Khattabi Allah mushi rahama yake cewa Shafi'i yana cewa wannan jan tuhar da take yana nihin busasshiyar kazamta wadda ba ta rataye da tuha ba amma idan dan ya kazamta ta rataye da tuha wannan ba abin da ke hudda ta sai wankewa wannan magana Shafi'i ce Ahmad ibn Hanbal yake cewa laysa ma'anahu idza asabahu bawlu summa marra ba'dahu 'ala al-'ada annahu tadhhiru ba abinda annabi yake nihi ba cewa idan ta taka bawali masala sai abinda ya biyo baya tsarkake shi yace sai dai abinda yake nihi ta biyo guri da kazamta busasshe kuma ta je wani guri ta bi wanda ya hi shi tsarki wannan sai wannan ya tsarkake wancan Malik yake cewa Allah mushi rahama innal ardh dhahiru ba'daha ba'd kasa bangaren tana tsarkake bangare innama huwa an yada al-ard al-qazira thumma yada al-ard al-yabisa an-nazifa yace shine ta taka kasa wadda take mai kazamta sannan kuma bayan wannan ta taka kasa wadda take mai tsabta yace bangaren ta sai tsabtace bangare amma najasa kamar bawali da makamancin shi ya samu tuha ko gangar jikin mutum wannan ba abin da ke tsarkake shi sai wankewa yace wannan ijma'in al-umma ne gaba ɗaya babu sabani akai maganganun wannan shiga-shigan malamai cikin wannan hadisin kenan Hadisi na 380 al-Imam Abu Daud Sijistani Allah mushi rahama yake cewa haddathana Abdullah ibn Muhammad an-Nufaili wa Ahmad ibn Yunus qala akhbarana Zuhair akhbarana Abdullah ibn Isa am Musa ibn Abdullah ibn Yazid an imra'at min bani Abdul Ashhal qalat wannan mace take cewa qultu ya Rasulullah nace ya ma'aikin Allah inna lana tariqan ila al-masjid muntana ai muna da nan gurin da yace daga wata mace daga Abu Ashhal hadisin da zamanin ba akwai majahuli a ciki rawi majahuli ne ya hukuncin hadisin da adda akwai majahuli a ciki kene yanzu daga nan ya zama na mai rauni me yasa an samu haka ne ko
zakatun jahala sahaba ya
ta duro shine nake so in ji kawai maccan da aka ce wata mace sahabiya ce sahabai adalai ne ba zancan cewa akwai majahuli a ciki wannan mace take cewa qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah inna lana tariqan ila al-masjid muntana muna da hanya zuwa masallaci mai wari kaifa naf'alu idza mudirna ya zammi idan an yi ruwan sama kala sai ce alaysa ba'daha tariqun hiya adyabu minha bayan ta ba akwai ta hanya boda ta hi ta tsarki qalat qurtubala tace eh nace haka ne tace fa hazihi bi hazihi to wannan ta wadatar ma waccan ma'ana wannan ta tsarkake waccan ta farkon Sheikh al-Ajal Waliyullah al-Muhaddis al-Dahalawi yana babban malami na kasar Hindu mai sharhin Muwatta al-Musawwa sharhin Muwatta kalkashin hadisin nan yake cewa in asaba zailu najasatin tariq summa marra bi makanin akhar wa talada bi bi makanin akhar wa talada bihi duna tariq wa gubarul adu turab zalika al-makan wa ibsatin najasa al-mutaalliqa fa yadhhiru zailu al-munajis bitanasir aw al-farq yace idan ya kasance lokacin da tana tahiya najasa ta samu wannan tuhatta ta kuma ta zo ta wuce wani guri wanda yake mai tsarki bayani dai kamar wancan wanda muka gabatar na malamai akan wancan hadisin da ya gabata dan duka ma'anarsa ɗaya ne shi ma yayi bayanin cewa a cikin wannan littafin nashi al-musawwi sharhin muwatta cewa dukkan abin da ya kasance kazamta ne kyarar gashi ana gani wannan babu zancen a ce ya tsarkaka dan an biyo baya dole sai an wanke wannan wannan shine babe na gaba babe na 140 al-Imam Abu Dawud Allah mashi rahama ke cewa babul azab sibun na al-baban dake bayanin kazamta kuma ta samu takalmi hadisi na 381 al-Imam yake cewa haddathana Ahmad ibn Hanbal nan Abu Dawud ya ruwaya daga malamin shi babban malami Ahmad ibn Hanbal na mahalin Hanbaliya akhbarana Abu al-Mughira ha wa haddathana ibn al-Walid Abbas ibn al-Walid ibn Muzayd akhbarana أخي يتي أخبرني أبي ها ها التهويل هالتبيكين وحدثنا محمود بن خالد أخبرنا عمر يعني بن عبد الواحد عن الأوزائي المعنى قال أنبئت أنبان الأباري أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري سعيد بن أبي سعيد المقبوري يوانا أنا كنا شدا أنا مقبوري دن جلن شكو سر مقبر تايكي حدث عن أبيه يابار الأباري دقى بابن شدقى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله مسئلة أمن شن الله قال ينا تيوى iza wadi ahadukum bi na alihi alaza idan dayan ku ya taka kazamta da takalmin shi fa inna turabu lahu tahur kasa ta tsarkake mishi shi ma'ana kasa ta tsarkake mishi wannan kazamtar da ya taka da takalmin shi al-imam al-khattabi a cikin ma'alimus sunan yake cewa auza'i Allah mashi rahama ya kasance yana aiki da wannan hadisin akan zahirin shi yana cewa idan takalmi aka taka kazamta da shi shahiwa ta wadatar ko kuma a goge shi da kasa ayi sallah a cikin shi an rawaito irin wannan halaccin daga Urwata ibn Zubair na khaiya kasance huffin shi da takalman shi shahi sai yake kawai da kasa idan ya kasance bai jin wani warin kazamta bai ga alamun kazamta yace sai yayi sallah kuma da mutane da takalman shi suna jikin shi Shafi'i yake cewa la tudahiru najasatu illa bilma najasa bata tsarkakuwa sai da ruwa duk ɗaya ne a cikin tuha ko a jiki ko a dabaran mutum Bagawi a cikin sharhi sunna yake cewa diyawa cikin malamai sun tai akan zahiri da wannan hadisin suka ce idan kazamta ta samu khuffi najasa ta samu takalmi ko khuffi to goge shi ake aka goge shi da kasa mafi yawancin kazamta ta tahi wannan ya halitta ayi sallah da shi yana nan kamar kazamta busassa ko bayan gari ko wani bawali takalmi ka zo ka goge da kasa ba sai an wanke ba ya wadata wannan kuma ita ce magana Shafi'i a cikin tsohuwar magana shi a cikin sabuwar magana shi yace ba makawa sai an wanke babban malamin hadisi Sheikh Waliyullah al-Dahalawi a cikin littafin shi Hujjatullah al-Baligha yace littafi takalmi da hufi ana tsarkake su da najasa najasar su gogewa tana tsarkake ta wanda kuma wannan shari'a ce ta ba mu wannan rangwama dan saboda su jiki ne wanda yake mai kabri la tatakhallalu fihi najasa najasa batta shigewa ciki ba kamar riga bace ko wannan wanda in bawali ya shiga yana ratsawa ya shiga ciki amma shi takalmi tana daga jikin shi ne daga sama dama ko huffi daga an goge ba wani abin da ya ratsa ya shiga ciki shikenan yace wa zahiru amun fi radba wal yabisa zahirin hadisin yana nuni duk ɗaya ne cikin danya da busassa wanda wannan wani rangwame ne na shari'a da Allah madaukin sarki ya kawo hadisi na 382 haddathana al-imam Abu Dawud yake cewa haddathana Ahmad ibn Ibrahim haddathani Muhammad ibn Kasir yani as-Sanani an al-Auza'i an ibn Ajlan an Sa'id ibn Abi Sa'id an Abihi an Abi Huraira an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisin da ma'anar shi he dai shi cewa iza wadi al-azabi khuffai idan ya taka kazamta da ta khuffin shi guda biyu fa dhuhuruhuma turab sarkake su shine kasa kawai nan a cikin sanadin hadisin akwai Muhammad ibn Kasir Muhammad ibn Kasir duk ya kasance mai rauni ne sai dai cikin hadisin nan Abu al-Mughira Walid ibn Zaid da Amr ibn Abdul Wahid
daga Auza'i sun yi mushi mutaba'a su kuma dukkan su siqatin Muhammad ibn Ajlan didda ya kasance mai rauni ne yace sai dai mafi yawanci sun taya akan cewa siqa ne wasu sun abun ga inganta shi abin da ke karfafa wannan hadisin abinda al-Imam Abu Dawud ya huddo cikin sha'anin takalma hadisin Abi Sa'id al-Khudri marfu'i a cikin shi yace idza jaa ahadukum ila al-masjid idan ɗayan ku yazo masallaci falyanzur yayi duba fa in ra'a fina alaihi qadran idan ya ga datti a takalmin shi aw azan ko kazamta falyamsahu ya shahi wal yusalli fihi ma yayi salla cikin su wannan hadisi ne sahihi mai inganci wanda ayyuma duk sun inganta shi bai da matsala ko daya kenan wannan shine mafificin hadisin da za a yi hujja da shi cikin baban kuma ya goyi bayan hadisan da al-Imam Abu Dawud ya kawo a wannan babi hadisi na 383 حدثنا محمود بن خالد اخبرنا محمد بن ابن عائز حدثني يحيى بن حمزه عن الاوزاعي عن محمد بن الوليد اخبرني ايضا سعيد بن ابي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه يكاو شي ده معناه شي حديثي هاوكو كينان الامام ابو داود يكاو غاسو كما بابي ني ها غدا يقول باب الاذى يصيب الصواب باب قزمتا تسامو توها wanda yake nuna mana ƴan uwa sha'anin addini dole mutum sai yana karatu in baka karatu baka ma san ba cewa malamai sun kawo babe guda an kulla an kawo hadisai ba sanan gurin kuma da bayanan malamai jingim akan cewa abun nan rukhsa ce Allah ya kawo shi mai addinin Allah shi yake da addinin shi ya ba annabin shi cewa ga rukhsa na bada kenan wani bai da taja abin da ya tabbata kawai ka amshe shi kai amfani da shi kuma dama ba a ce maka ba wajibi sai ka yi da takalmin ka maganar rukhsa ake bata ma kai maganar mustahabbi ba hadisi na babe na 141 babu i'adatu minan najasa takunu fi saudi abinda yake nihi babu i'adatu salati minan najasa takunu fi saudi baban dake bayanin sake sallah ya shahi a salakin baban sake sallah daga najasa idan tana a tuha ma'ana kai salla sai ya bayyana ka gani ashe a jikin tuhata ka kai salla da kazamta kai salla da datti shine baban zai bayani hadisi na 384 al-Imam Abu Dawud Allah mashi rahama yake cewa haddathana Muhammad ibn Yahya ibn Faris akhbarana Abu Ma'mar akhbarana Abdul Waris yace haddathatni Ummu Yunus bint Shaddad qala take cewa haddathatni Hammati Ummu Jahadar al-Amiriyya wannan Ummu Jahadar al-Amiriyya ita tabbata labari wannan malamai suka ce majhula ce ba a san halinta ba annaha sa'alat aisha ta tambayi aisha an damil haid gami da jinin haila yusibu sauba ya samu tuha fa qala sai take cewa kuntuma a rasulullahi na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaina shi'aruna tare da mu akwai tuhum mutar ciki el ciki wa kada alqaina fawqa hukisa mun dora wani marhi a saman mu saman tuhar ta ciki falamma asbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi asuba tayi akhaza alkisa'a sai ya amshi wannan mayahin falabisahu ya sanya shi summa kharaja sannan ya huto fa sallal gadat summa jalasa yayi sallah asuba sannan ya zamna fa qala rajulun sai wani mutum yace ya rasulullah ya ma'aikin allah hazihi lum'atun min damin wannan galam anan ta jini fa qabada a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ya tsinkawo ya gwada mishi fa qabada rasulullah sallallahu alaihi wasallam alama yaliha sai dan ya kwana tare da iyalan shi kuma ga abin da ya faru sai yace annabi sai ya kama abin da ke jikin wannan gurin jinin da ya gwada mishi fa ba'asa biha alayya masuratun fi yadil gulam sai ya aiko mini ita zuwa ga wata mace a game masurura ai makabuda a damke a hannun wani yaro fa qala sai yace igsili hazihi wa ajifiha ki wanke wannan kuma ki busar da ita wa arsili biha wa ajifiha ki busar da ita min al-jafaf wa arsili biha ilayya kuma ki aiko ta zuwa gare ni in ta bushe fada atbi qasati sai na kirayo da aka mun akushina faga saltu hana wanke summa ajaftu hana busar da ita fa ahartuha ilayhi sai na meka ma annabi alayhi salatu wassalam gare shi ita ma'ana ahartuha shine radartuha innahu sanna allan yahur komawa fa ahartuha sai na maida mata faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi nisfin nahari sai annabi sallallahu alaihi wasallam yazo a rabin wuni tsakiyar rana wa huwa alaihi tana tare da shi wannan tuhar da aka maida mishi wannan hadisin al-Imam Abi Dawud shi kadai ya kawo shi min bainal kutubus sita gaba daya kuma hadisi ne mai rauni munziri yace hadisi ne garibi hadisin yayi nuni akan cewa laysa fihi annan nabi su ada sala cikin shi babu cewa annabi ya bi ya meme ya sake sallah a cikin tuhan nan da yayi to ta yaya za a samu dalilin Abu Dauda a cikin wannan hadisin ma'ana a cikin wannan hirar da muka jayo akwai wanda yaji inda aka ce annabi ya sake sallah babu inda aka ce ya sake sallah to shine suka ce nan gurin hadisin babu bayanin cewa an sake sallah yace haka ne hadisin yana nuni akan cewa mai sallah ya nisanci guri mai najasa kuma da abinda ba a yi rangwame akan shi ba na najasa abinda ke nuni akan wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda shi Abu Dawud ya huddo shi yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da sahabban shi sai hudda takalman shi ya hudda in meda su hagumkin shi yayin da suka gani su ma suka gefa takalman su suna gama sallah sai suka annabi yana gama sallah ya ce me yasa kuka gefa takalman ku suka ce mun gani ya ma'aikin Allah ka gefa mu ma sai muka gefa sai yace Jibril ya bani ya zo mini ya bani labari cewa tare da su akwai kazamta akwai datti kenan cikin wannan hadisin kyarara akwai dalili akan cewa a nisanci najasa cikin sallah kuma an yi rangwame gami da abinda ba a sani ba na najasa wanda wannan shine daidai kuma shine gaskiya ma'ana aka sun abinda al-Imam Abu Dawud ya kulla babu akan cewa sakewa bata tabbata ba asali ma ba a sakewa tunda gashi nan hadisin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da Jibril ya bashi labarin da ke bi sani ba ci gaba aka yi da sallah ba a cire ta ba aka sake kuma cikin lokaci ne babu na wanda yake nuna mana adalcin malamai babu malamai kuma malaman hadisi da adalci dai irin yadda babban malami yake da kima yake da daraja a wajen su a cikin ahadisul ahkam Abu Dawud shine jagora amma aikin dan adam ba shi yake nuna cewa ba 100% ne babu wanda yake yin aiki ya zamana ya cika 100% to wajibin malamai inda suka zo kuskuren suka ga an yi abin da yake kuskure ne sai su bayyana kuskuren shi ko mai kuskuren a nema mishi gafara ba daga ganye ba Allah shi kanshi Allah mishi rahama babu na 142 babu al-buzaqi yusibu sauba baban dake bayanin al-buzaqi yanzu ba mun gani ba a cikin sahih al-bukhari hadisin daga shi kyarar an yi ijma'i cewa an kawo shi da yadda da an karanta shi haka nan bai bada ma'ana ko daya ma to ba an rumsa ido ba a ce a ina ai gidan bukhari ya wuce ai gyara ka a wuce haka nan bayani malamai suke yi shurra habu su barin komi amma cikin ladabi da mutuntawa yace baban al-buzaq tohi ya samu tuha hadisi na 385 haddathana al-imam abu dawud yake cewa haddathana musa bin isma'il akhbarana hammad akhbarana sabit al-bunani an abi nadara qala yake cewa bazaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi saubihi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tohi a cikin tuhar shi ba'dahu bi ba'din wa haka ba'dahu bi ba'd sai ya goge bangaren shi ga bangare ma'ana yayi tohi haka cikin tuha kuma sai ya gama tuha yayi haka dan saboda tohi ba najasa bane ba kazamta bane hadisi na 386 al-imam yake cewa haddathana musa bin isma'il akhbarana hammad an humaid an anas anin nabi sallallahu alaihi wasallam bi mislihi ya kawo kwatankwacin irin wannan hadisi da ya kawo nan da yake cewa ay radda ba'dahu ala ba'd wa hadisi mursal li anna aba nadara tabi'un anan hadisin na farko daga abu nadara da yake cewa annabi yayi tohi ai hadisin ya zama mursalin saboda abu nadara tabi'i ne bai ga annabi alayhi salatu wassalam ba wannan kuma na gaba da ya kawo kwatankwacin irin shi irin hadisin abu nadara wanda shi kuma bukhari ma ya huddo shi daga anas annabi sallallahu alaihi wasallam ra'an khamatan fil masjid fa hakkaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga tohi a cikin alqibla sai ya goge ta da hannun shi sai ya ce idan ɗayan ku ya tashi zuwa ga sallah yana ganawa ne da ubangijin shi kada yayi tohi a gaban alqibla shi sai dai yayi a hagumin shi ko kuma ta kasan kafahuwan shi wannan mun gan shi a sahih al-bukhari sannan annabi ya kama gehen wannan kinshi irda'in shi mayahin shi yayi tohin ya goge bangaren shi zuwa ga bangare kuma cikin shi akwai dalili akan cewa mai sallah zai yi tohi yana cikin sallar shi kuma sallar shi bata baci ba kuma mun fahimci cewa shi tohin abu ne mai tsarki haka nan majina haka nan miyau dukkan su abubuwa ne masu tsarki sabanin wanda suke ganin cewa duk abin da rake kinshi take kyamar shi haramun ne wanda wannan ba haka bane wannan shine karshen kitabu dhahara sai yau Allah madaukin sarki ya kawo mu karshen shi kamar yadda muka sani cewa shine bayana cikin kitabu mai tsawo ga shi hadisi wajen nawa ya dauka 386 shi kadai hadisi 414 ne kitabu sala al-imam abu dawud yake cewa bismillahir rahmanir rahim awwal kitabu sala farkon kitabu sala hadisi na 387 al-imam yake cewa haddathana abdullah ibn maslama an malik an ammihi abi suhail ibn malik an abihi annahu sami'a talha ibn ubaydullah yaqulu yaji talha ibn ubaydullah yana cewa ja'a rajulun wani mutun yazo ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam min ahli najd nagarin najd sa'ira ra's yana kan shi hurcaca yusma'u da wi sauti ana jin sautin karan sautin shi wala yufaqahu ma yaqulu ba a fahimtar me yake fada hatta dana har sai da ya kusanto fa iza huwa yasalu anil islami sai gashi tambaya ce yake gami da musulunci yaya ne musulunci fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi khamsu salawatin fil yawm wal layla musulunci shine salloli guda biyar a wuni da dare qala sai yace har ayi gairu hunna shin akwai wasu samana banda su guda biyar kinnan qala sai yace la illa an tatawwa a sai in kai tadawi sai in kai nafila qala sai yace wa zakara lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyam shahr ramadan annabi ya ambata mushi azumin ramadan fa qala sai yace hal alayya gairu shin akwai wani akai na banda shi qala la yace a illa an tatawwa sai in kai nafila qala sai yace wa zakara lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqa annabi ya ambata mushi sadaqa qala sai yace fa hal alayya gairu shin akwai wani abin da ke kai na banda ita qala illa an tatawwa yace sai in kai tatawi fa adbara ar-rajulu huwa yaqulu sai wannan mutumin ya bada baya ya tahiya na cewa wallahi la azidu ala haza wala anqus wallahi bazan karawa akan wannan kuma bazan yi ragi ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa ya rabauta in yayi gaskiya inda gaskiya ke ya rabauta na gaba wanda tare suke hadisi na 388 al-imam yake cewa haddathana sulaiman ibn daud اخبرنا اسماعيل بن جعفر المدني عن ابي سهيل نافع بن مالك بن ابي عامر باسنادي بهذا الحديث ده سندين شي ده wannan hadisi yace aflaha wa abihi in sadaqa yayi rabo ina rantsa da uban shi in yayi gaskiya wa dakhala aljannata wa abihi in sadaqa zai shiga aljanna ina rantsuwa da uban shi in yayi gaskiya wannan cikin hadisin da yake cewa wani mutun yazo wani mutun kin nan ibnu abdul bar da qadi iyad da ibnu battal da ibnu tin da ibnu bashkawal da ibnu dahir da munziri sun tabbatar da cewa shine damam ibnu sa'alaba wanda an ambace shi a kissar anas da ibnu abunnan da ibnu abbas qurtubi ya kawo akan cewa akwai sabani kan mas'alak akwai zahirin magana qadiya bi ce shi qurtubi al-imam al-khattabi yake cewa cikin wannan hadisin akwai dalili akan cewa wuturi ba wajibi bane kuma ba wajibi bane wajibci na tilas da farilla ce da annabi da sallolin sai su zama shidda nan gurin gashi kirara cewa akwai wata banda ita annabi ya ce mishi a sai dai nafila kenan ya nuna kirara raddi akan mazhabin Abu Hanifa kan cewa wuturi ba wajibi bane kuma wanda ke raddin wannan Khattabi ne Khattabi Allah mashi rahama yana cikin manyan manyan malamai na harko cikin shi akwai dalili akan cewa sallar Juma'a farilla ce akan aini kuma a cikin shi akwai dalili akan cewa sallar idi nafila ce wasu sun tahidi yawa akan cewa wajibi ce amma dalili shine wannan hadisin Abu Tuhay wanda zasu ce wajibi ce ya ce to nan gurin ba a farranta ta bane ba kahin a farranta ta ne Abu Hanifa ma ya ce wutar nan kahin a sabko ta ne akai magana kowa duk lokacin da ya kasance mazahib na malamai ana tattauna su ana raddin wata mas'ala ko wata abun nan sai kaga kamar an kama an yi ruko zuwa ga rukunin shadid shi ma kuma mai magana in ya zo ya mai da tashi sai kaga cewa eh lalle ho yana da kamshin gaskiya shi ma nan cikin harkon lamari ne gashi ma mutuna har yana tambaya da musulunci yake nuna cewa harkon musulunci ne wuturi ko daga baya aka kawo shi haka nan ita ma sallar idi kenan wannan ba zai zama hujja ba akan sa Abu Hanifa da sauransu Abu Sa'id al-Istakhiri ya tahi akan cewa sallar idi farilla ce ta kifaya amma a jama'a malamai da dama sun tayi akan cewa mustahabbi wannan ce nafila ce anan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina rantsuwa da baban shi yayi rabu Khattabi yake cewa wannan kalma ce wadda Larabawa sun saba fadatta a cikin hirarrakin su so diyawa suna nihin karfafa zance annabi ya hana mutun ya rantse da baban shi yana yiwa ya kasance wannan maganar annabi ya fade ta ne kahin ayi hani yayi fadu wannan rantsuwan ne kahin ayi hani kuma tana yiwa ya kasance ya gudana ne akan bakin shi ba wai da manhawar rantsuwa ba kamar lagawul yamin ne wanda an yi ran Allah yayi rangwame akan shi la yu'akhizukum Allahu bilagawfi aymanikum Aisha take cewa shine mutun ya ce a cikin zancen shi la wallahi wa bala wallahi da makamancin wannan a cikin shi akwai wata huska daban yana iya kasancewa annabi yayi idmarin ne sunan Allah cewa la wa rabbu abihi duk da dai wannan taujihi ne wanda bai da kwali abinda sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su a cikin rantso shi su kuma basu boye wannan in basu idmarin wannan mazhabin shi shine su mazhabin su shine girmama ma'aifa da girmama uwayensu sai shari'a ta hana sai babu na daya babu na daya a cikin kitabus sala babu fil mawaqit babu kan lokuta al imam hadisi na 389 yake cewa haddathana musaddad akhbarana yahya an sufyan haddathani abdurrahman ibn fulan ibn abi rabi'a qala abu dad huwa abdurrahman ibn al haris ibn ayyash ibn abi rabi'a an hakim ibn hakim an nafi ibn jubair ibn mutim an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ammani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammani jibril alaihi salam ya mun limanci inda labaita a wajen daki marratain su biyu fa salla bi zuhra a wajen ka'aba mana yayi salla az-zuhr tare da ni hina zalatu shams lokacin da rana ta gushe daga tsakiya wa kanat qadru shiraki ta kasance daidai gurgurdan kunnan takalmi wa salla bi al-asr yayi sallal asr da ni hina kana zilluhu mislahu lokacin da inuwa shi ta kasance kamar shi wa salla bi al-maghrib yayi salla tare da ni yana nihin magruba hina afdara sa'im lokacin da mai azumi yayi abinci wa salla bi al-isha yayi sallar isha tare da ni hina gaba shafaq lokacin da shafaqi ya boye wa salla bi al-fajr yayi sallar asuba tare da ni hina hurrimat da'am lokacin harumat da'am lokacin da aka haramta abinci ya haramta wa sharabu da abin sha ala sa'im ga azumi falamma kana al-ghadu yayin da goba ta zo salla bi az-zuhr yayi sallar az-zuhr tare da ni hina kana zilluhu misl aw lokacin da inuwa shi tai kwatan kwacin shi kenan az-zuhr a yau a wancan lokacin na al-asr na jiya yake nuna cewa tsawon lokacin wa salla bi al-asr yayi sallar al-asr tare da ni hina kana zilluhu misl aw lokacin da inuwa shi ta kwasance kwatan kwacin shi so biyu wa salla bi al-maghrib yayi sallar maghriba tare da ni hina afdara sa'im lokacin da mai azumi yayi abinci maghriba tana nan lokacin ta nada wa salla bi al-isha yayi sallar isha da ni ila sulusul layli zuwa sulusul dare a raba dare bisa uku a dauki kashi na harko wa salla bi al-fajr yayi sallar asuba da ni fa asfara sai da bari ja ya huto sosai sun marta fata sannan sai ya waiwayo ilayya gare ni fa kale ya ce ya muhammad ya kai annabi muhammad haza waqatul anbiya min qablik wannan shine lokutan annabawan da ke gabaninka wal waqtu ma baina hazain al waqtain kuma lokacin sallah shine lokutan da ke tsakanin wannan lokutan da ne kowace sallar da nayi tsakanin az-zuhr ta jiya da az-zuhr ta yau daga wancan harkon lokaci ne yau kuma karshen lokaci ne nayi maka kenan tsakiyar wannan duka ya halitta ayi sallar az-zuhr a tsakanin wannan lokutan gabaki daya kuma Allah ya kawo mana wannan dan saboda sauki dan saboda kawo rangwame a cikin shari'a ta musulunci da sauran lokutan gabaki daya anan gurin da yake cewa qadruhu hahuna laysa alama an at-tahdid anan da yake cewa gurgurdan kunnan takalmi ba yana nihin haddadewa kunnan takalmin ba sai dai gushewar rana bayya tabbata ne sai da ƙasa da wannan a wannan lokacin a Makka daidai wannan gurgurdan ne zai iya ba su misali su gane inuwa kuma tana sabawa daidai sabanin zamani da kuma sabanin guri ana bayyanar haka a cikin kamar Makka wanda a cikin ta babu inuwa mai yawa idan ya kasance wuni mai tsawo ne rana ta zo tsakiya saman Ka'aba ba abinda ake gani ta gehen ta ba za a ga inuwa ba kowane gari yana kasancewa daidai inda yake daidai da kurin haddul istiwa na rana daidai gurgurdan yadda inuwa za ta iya kasancewa mafi karanta a jikin shi duk kuma duk wanda yayi nesa gami da haddul istiwa haka inuwa za ta iya kasancewa ta yi nesa zuwa gare shi abinda ake nihi da lokacin wannan shine az-zuhr ta shiga daga rana ta gushe dai az-zuhr lokacin ta ya shiga har zuwa wancan lokacin da yayi nuni na tare suke da shi hadisi na 319 ha imam yake cewa haddathana muhammad ibn maslamah al-muradi akhbarana ibn wahab an usamah ibn zaid al-laisi an ibn shihab cewa ibn shihab az-zuhri akhbarahu ya bashi labari anna umar ibn al-abd al-aziz cewa umar dan abd al-aziz al-khalifatu ar-rashid kenan kana qa'idan al-minbar ya kasance a tsaye a zaman akan minbari fa akhara al-asr sai jinkirta sallar al-asr shay'an dan wani kadan faqala lahu urwatu ibn zubair sai urwa dan zubair yake ce mishi amma inda jibril ka sani cewa jibril alaihi salam kad akhbara muhammadin ya ba annabi muhammad bi waqti salat da lokacin sallah faqala lahu umar sai umar yake cewa wannan shine hadisin harko amurda yace eh ilan ma taqulu ka san abin da kake faɗa faqala urwa sai urwa yake cewa sami'tu bashir ibn abi mas'ud yaqul naji bashir ibn abi mas'ud yaqul yana cewa sami'tu aba mas'ud al-ansari yaqul naji aba mas'ud al-ansari yana cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa nazala jibrilu jibril alaihi salam ya sabko fa akhbarani bi waqti salah ya bana labari ga lokacin sallah fa sallaitu ma ahunai sallah tare da shi summa sallaitu ma ahunai sallah tare da shi summa sallaitu ma ahunai sallah tare da shi summa sallaitu ma ahu summa sallaitu ma ahu yace ya hasibu abi asabi khamsu salawat yana lissafawa da hannun shi da lissafa sallah biyar fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallat zuhura ya sallaci az-zuhr hina tazulu shamsu lokacin da rana ta gushe wa rubbama akharaha sujiya wa zai jinkirta ta hina istaddul haru lokacin da zahi yayi tsanani annabi yana jinkirta ta wa ra'aituhu yusalli al-asr na ganshi yana sallar al-asr wa shamsu murtafi'atun bayda rana ta dago tayi hori qabla an tadkhula as-sufra kahin wani masara masara ya shige ta fa yansarifu ar-rajulu min as-salah sai mutun ya tahiye shi daga sallah fa ya'ti zal-hulayfa yazo zal-hulayfa qabla ghurubi shamsi kahin rana ta fada wa yusalli al-maghrib yusallati maghriba hina tasghuru shamsu lokacin da rana ta fadi wa yusalli al-isha'a yusallati lishahina yaswaddu al-ufuq lokacin da sasannin duniya yayi baki wa rubbama akhara sudiya wa zai jinkirta ka hatta yastami an-nas han mutane su hadu wa sallat subha marratan bi galasin as-subha wan lokaci ya sallace ta da jijjihi summa sallama marratan ukhra fa asfar wan lokaci kuma ya sallace ta ya bari haske ya shiga summa kana salatu ba'da zalika tagali sannan bayan haka sallah annabi ta kasance yin ta ne da jijjihi hatta ma ta hasai da ya rasu wa lam ya'ud ila an yusfira bi koma bayin sallah as-subha har zuwa haske ya huto ma'ana yayi ba da bayanin cewa isfirakin wannan barin har haske ya huto daga harko ne kuma daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar shi hadisin wannan yana mana dalili ne da nuni akan mustahabbancin yin sabko da jijjihi game da sallar asuba kuma yahi game da yin isfa dan ba shi ba annabi da ba zai lazumce shi ba har zuwa rasuwar shi akan wannan ne malamai suka kawo hujja akan mustahabbancin yin sallar asuba da jijjihi ma'ana bayan dai alfajir ya riga ya huta malamai sun yi sabani akan wannan da Malik da Shafi'i da Ahmad da Ishaq da Abu Saur da Auza'i da Dawud ibn Ali az-Zahiri da Abu Ja'far at-Tabari kuma an rawaito ne daga Umar da Usman da Ibn Zubair da Anas da Abi Musa da Abi Huraira cewa at-tagalisu afdal cewa yin jijjihi shi yahi wa anna al-isfar ghayra mandub cewa a bari as-sahiya ta kusai ba abun so bane an rawaito wannan magana a Imam al-Hazimi daga khalifofi guda hudu ya rawaito ta Abubakar Umar Usman Ali da Ibn Mas'ud da Abi Mas'ud al-Ansari da malaman Madina dukkansu sun yi hujja da hadisan dake cikin wannan baban da ma wasun su dan Abi Mas'ud ya sarraha cikin wannan hadisin cewa sallar annabi ta kasance shine yin ta da jijjihi har zuwa rasuwar shi bai koma ba zuwa ga isfari wannan shine abinda malamai suka tabbatar a cikin wannan mas'ala dan mas'ala ce wanda malamai sun sabani kanta na fiqh amma wannan shine taharirin ta shine abinda yake daidai qala abu daud abu daud yake cewa rawa hazal hadisi an az-zuhri wanda ya rawaito hadisin nan daga zuhri shine ma'amar da malik da ibn uwaina da shu'aib ibn abi hamza da lais ibn sa'ad da wasun su lam yadhkuru al-waqta allazi salla fihi bisa ambaci ba lokacin da yayi sallah a ciki wa lam yufassiruhu bisa fassara shi ba wa kazalika aidan hakanan akuma rawa hisham ibn urwa ya rawaito wa habib ibn abi marzuq da habib ibn abi marzuq daga urwa irin ruwayan ma'amar da daliban shi sai dai habibu bai ambaci bashir ba bai ambaci bashir ibn abi mas'ud a ciki ba yace warawa ibn wahab abu dauda yake cewa wahab ibn kaisan ya rawaito daga jabir daga annabi sallallahu alaihi wasallam ce lokacin magariba sannan zai zuwa lokacin da rana ta fada ya'ani da gobe a lokaci guda ɗaya ya sallace ta magariba ba a gusa ba qala abu dauda yake cewa kazalika rawa an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka rawaito daga abi huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam summa sallabi al-maghriba sannan ya sallaci magariba ga dani ya animina daga di waqtan wahidan yana nihin agobewan shekare lokaci daya magariba lokaci daya gare ta shi yasa malaman fiqhu ya shahara cewa laysa laha illa waqtan wahid wa kazalika ruwa haka aka rawaito daga abdullahi ibn amr ibn al-as daga hadisin hasan ibn adiya daga amr ibn shu'aib daga baban shi daga kakan shi daga annabi alayhi salatu wassalam yace makasudin dai Abu Dauda anan kawo wannan ta'alikat guda biyu da ya kawo guda uku shine ruwayar Jabir da Abi Huraira da Abdullah ibn Amr ibn al-As yayi bayanin cewa sallan magriba a cikin ta ba ta da komai sai lokaci guda daya kamar da ke cikin hadisan Usama ibn Zaid kamar yadda yazo a hadisin Ibn Abbas wanda aka ambata haka ne abinda al-Imam Abu Dawud yake so ya tabbatar nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara zan mu tashi tsaki cikin babe ne hadisi na 319.